da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger din da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin zuwan yara makaranta da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne yau, wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta tattauna da malamai da masu ruwa da tsaki har ma da iyaye a zauren tattaunawar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu, sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar ɗan adam da yadda ilimi ke kawo ci gaban rayuwa ta kowace fuska. A don haka wakiliyar sashen Hausa a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da malamai da iyaye da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu, barkamu da kasancewa da ku a shirinmu na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Hauwa Abdulkarim Young Pioneer, yau na shigo cikin makarantar nan na Asauddin Islamic Basic School wadda yake karkashin mai girma limami limaman kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharutu, inda zamu tattauna da maluma wayanda suke karantarwa akan muhimmancin zuwa ya mace makaranta da matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyar da za a domin a magance matsalolin da ƴaƴa mata ke fuskanta wajen zuwa makaranta.
Ko ba haka ba shek? So muna tare da malumma da ke karantarwa a wannan makarantar. Tare farko zan so san shek, assalamu alaikum, da wa nake zango?
Ajiya barkamu da wannan lokaci mai albarka. Ina magana da Sheikh Abdullah Al-Hassan Turi, malami ne mai karatu addini da Larabci a kasar Saudiya birnin Manzo Allah Madina Jami'a Islamiyya, sannan kuma yanzu haka ina aiki da Ghana Education Service na karantarwa ta bangaren Arabiya da Islamiyya a makarantar Ansar Dini na National Chief Imam a Fadama.
Ni ne Rukaya Sa'ad, na kare Islamic University specialization na ne accounting. Na
Yanku yi sunana Barukisu Sulaiman, ni ne Basic 5 teacher a Ansaruddin Islamic Basic School wanda ya zama school National Chief Imam Mokina. To muyi murna kamar yau an kawo wanga topicin alheri da damu discuss game da yaran matanmu.
Jawabi akan wannan mas'ala, kalubalantar da mata ke fuskanta game da rashin zuwansu wurin ilimi, a farko dai shine jahilci a wurin iyaye, na biyu kuma shi kuma ne talauci, rashin fahimtar karatuttuka na addini idan sun kasance iyayen nan musulmai ne. To shi ke kawo wato arkala, ko shi ke kawo challenges, ko shi ke kawo masaloli, ko kalubalantar da zai sa yariya mace ba za ta samu ta karasa zuwa ga neman ilimi, ko kuwa ba za ta samu himma ta neman ilimi ba.
Sometimes ba wai ba ta samu opportunity nan ba ne, ba ta san ba wayan da hankalinta ba, kuma ba ta san importance abin da yasa za ta yi wanga ba, because ya an ce charity begins at home, tana koya bu gida. Ba in yaka ce charity, that doesn't mean kamar ta zauna gida kawai, maybe tana dafa abinci, tana ayyukan gida, ba ta komi. In yaka ce charity, although abin gwada basics domestic staff in gida.
Abin da ya kamata yariya ta koyi cikin gida, mu'amalan gida, gyare-gyare, wanke-wanke yana da kyau.
Yana da kyau, amma ya kamata iyayen kuma su wayar da hankali da kama. Ya kamata ta koyi wani abin da zai sa gaba ta stand out makanta. In case maybe she finds herself wanting, ta yi ta prove right in ta. No, I know what I'm supposed to do. Ta yi ta yi. Ga abin da ya kamata yi na san na yayi wa. Amma in dai ba ta san wannan ba, she will be kettled. Ta na one place ba ta koyi. Call me and mutane sun infringe kan right, ba ta samu opportunity da yi abin da take so.
Bayanin ta suna bayanta gwada. Wato kowane uwa ba lalle a nuna ma yaro wanke-wanke, gyaran daki, gyaran gado, shara da sauransu ba. Ya kamata a kai yaro makaranta ya koyi ilimin da zai iya ko ina ya shiga ya san writing. Akwai karin bayani da zaki malama Barki su kan batun muhimmancin ilimi a mace kafin mu shiga yanda zamu dauko matakan da zamu kare wannan
point nan da dan kare kan wanda ita sister Ruka yayi ta fadi. Sometimes kuma yaran suka zo school, tichoci na nasu, in suka kai gida kuma ya kamata a duba. Mostly dai an baka excuse kuma baba ni sun fita sun je su nemi su kawo gida. Kika duba cikin zangonnin mu kuma 90% of money na tare da yaran suka fito school. So sometimes problem wanda mu muke face ne mun ga ka ba yaro homework, ka ta gida ba ta yi ba, ba duba ba, ba kula ba. Kana gan dai machine an dai ce a zo school ne amma bai san amfani school ba. Kuma dai wansu na blame iyaye. Mun fi yawan tare da yaran. Kuma future mu kenan ba na iyayen kawai ba, don suka gyaru na mu duka ne. In suka lallace su da blame. Za kan ga kaman shanin books, pens da wanga yariya ta zo school ba ta da wani. In ka tambaye ta ta ce maka ba sai mata ba. Amma in ya kai shanin aure ko da ci wani sallah yariya ta ta ce miki an dunke mata rigan sallah biyu uku. Isa ita tana zuwa school nan ma ba ta value school nan, don tana ga akwai babin da ake value
if
ya fi mata wurin koyuwa. Isa sometimes nan in kai kaman da ka sa pressure kadan she kaman tana gan kaman dai school nan bai zama safe place mata ba. Wanda kuma take son kullum ana ganta school, kinga ana luranta. Wani maza an lure me shi, kiga ana bashi wadanga kaya kanana.
Kayan books din da uwa musu iyayen ba su sai ba.
Kamin ki gan nan an bata mata lamari, kin gane.
To yanzu yana mu yi mu magance wannan, wani mataki zamu dauki mu yi mu son wanga ishi.
Ni kan level da nake sai dai ina gan kaman iyayen mu da babanin yaran suna need constant education. Sun sani amma ya kamata muna ta tunar sar da su.
Kamar ina
kaman mu bide wani platform mu invite su ba kullun she PTA ba, mu ta kawo irin yawancin mu mutane from Zongo communities inda sun excel in life, sun serve as role models for other yaran nan in the school. Don wani nana unguwan da ya fito ba wadannan mutanen nan wurin, ita tana ga an kare school aida ko an drop out an yi aure. Amma akwai mutane cikin Zongo da yawa sun kai wani matsayi, muna need wadannan mutanen nan mu as teachers mu ta collaborate da su. Muna invite su cikin school su ta educate yaran nan su gan kaman ako the future is bright irrespective of in the machine tough to. Kuma parents din kuma muka samu opportunity mu ya mu create wani forum ne mu samu su mu ta educate su don yayi kaman yaran da yawa halin da suke kawo school daban da wanda ma suke show gida. Mu as teachers muna mu observe wadan su behavior ma da in ka kira parents one on one suna mamaki don ba su taba magan ya wannan behavior gida ba. Amma muka collaborate da juna kun gan kaman mun tanye a gyara rayuwar yaran yanda ya kamata. Don yaran sun gan kaman akwai gap between the parent and the teachers nan. Wani nana ya san ta san ta kai gida in ta kariya kan teacher an yadda da abin da ta fadi. In ta zo school kuma in ta fadi ma teacher different thing an yadda sai shi gan suna sai sakani suna play with the minds of the parents and then the teachers. Kin gan iyaye na gida ko babani na gida ba su san teacher ba amma suna wani jin haushi kaman based on abin da yaran
suka ga ya mai
kin gane sa in aka collaborate in yaran suka gan kaman no relationship between parents and teachers nan na da very strong. Me shi man da ta tayi wani kariya gida ta ji suru she bar mu duka
mu hadan kai
mu promote education yaran.
Kan maudu'in da zuri da yan uwaye na suka yi magana kai mu zo ta wurin muhimmancin neman ilimin da kanta. Zamantakewa mu na zango ta nuna mana kaman mace in ta nemi ilimi ya kamata ta samu iyaka cikin neman iliminta, tana da bariya. Wannan kuma lamari ba haka nan bane. Amin gafara kaman mura da wasu kabilu ne da musulmai sun tashi cikin rayuwar musulunci da suke da fahimtar mutanen da
kamar yariya mace neman ilimin ta kawai shine ta san batun addinin ta batun alwallanta batun wankan janabanta da sauran shi inda dar ta sawo zan wadanga hukunci hukunci ta san kabli da badi addu'an shi hon kusfa addu'an janaba gashi nan dai ba ta bukatan ta neman ilimi yayi zurfi saboda ba aikin ta bane aikin maza ne wannan fahimtar nan fahimta ne wanda yake akukuskuri a cikin fahimta ne wanda yake ba yayi daidai da dokar musulunci bane ko yayi daidai da ra'ayin musulunci ba saboda idan muka duba cikin musulunci addini da kanta annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zama da matattaki auren da ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahaba bai di wanda yazo ta wurin bangaren mata ana mishi wayi amma ana zuwa masa tambaya ladabi ga abinda bai sani ba sai ya ce bai sani ba koda ma wayi ma ya sauka idan wannan mas'ala ko tambaya ya dangaci hali ne na mata sai ya tambaya a cikin matattakin san da suka yi karatu suka yi zurfin da yake ba bariyan da muke da wannan fahimta to wannan yana nuna mana kamar ashe ma matan da suke tare da annabi ma ashe suna da ilimi ma game da batun shari'a
akwai karin haske da zaki kan
zan ba da wasu misalai
na'am
cewa kaman mata da suka yi ilimi ba ilimin addini kawai ba an bar sun karasa a cikin wannan kasa musamman muna da masana mace wanda yake ta ilimi na rayuwa ilimi na boko yau mu musulmai muke buga kirji da ita ne professor Rabia Tama wani lokaci an kafa wani Hajj committee lokacin kufo an sa ta cikin saboda tana da ilimin boko tana da ilimin fahimta addinin musulunci harkokin da ya danganta game da halayyar mata a cikin haji ta bar mata sun same shi a sauki saboda ta ilimin da a zurfi
kuma abinda dan ce ne do you think kuma inda aka kawo role models female role models cikin community
mata da suka taka rawar
aka kawo su cikin community ka target communities din da ba akwai yaran matan da ba su zuwa school kuma ba su san ma amfanin shi ba a kawo su ayi a organize wani program ana educate su ana wayar da hankalin su kan neman ilimi amfanin da za su samu cikin nan gaba inda ana yin haka nan do you think kaman ba samu wadansu in kuma haka ne inda haka ya faru anya an convince su to how would they facilitate how would they get the means to go to the school so with that ya kamata a bar su san kaman there are ways though maybe government because of crisis in the muke ce government they ba mu all support in the muke nema but then inda an gwada musu kaman su yin su saya ma kansu without even someone holding their hands to go to school su da kansu su tashi since we jay so in inquiries in the band of kudi I don't have the financial means what do I do maybe I need exam kudi so they can go to say maybe yanzu akwai loans that I can grant to my students maybe one year to poverty I don't have the money to go so loans that I can grant for they maybe scholarships that I can buy a ruwa you would go through some means one year abukadani sannan ka akwai wannan loan ko wannan scholarship in dan bai san haka wanda suke da kwazon yin sun tashi sai kuma even organization non-profit organizations kama Ginec Ghana National yes some even shi ya kamata muna da su da dewa yes wanda da su zo suna wayar da ankalin mu duka mu san kaman we have to do it kuma mu san kaman mu yi kishin neman ilimi I think over the last decade Ginec organized something like this using the media and mutane dewa suna duban movies ana duban TV sosai so if something like this is happening on TV people would watch but in dey buy in may dey sa because like among everything just as they should create something that dey jawo hankalin mutane ko ya akai I have to do something for myself. I have to fend for myself. Kuma advocacy is very, very important. Kama yadda Madam Barkisu ta faɗi. In dai aka advocate neman ilimin yaran mata, aka san importance ne shi. So say yes, aka san yana da very, very important. It will help because that impacts the life and so. Ya kuma change perception mutane kuma ya gyara behavior so san kaman no, what I was thinking initially was wrong. Yanzu na san kaman neman ilimi yana da importance. Kuma bai kamata a ce an limit na mace ba. Going to school ko neman ilimi addini
ba limit tsakanin ya mace kana da right to take kai karatu kamar da namiji ke da right to take karatu saboda akwai wani lokacin mata suke taimakawa cikin wani al'amura ko ba haka ba
Allah uwaye
Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Dan sheka ta ban wani batun kamar game da al'adu ko ba ka ba wani gargajiya shi bai yadda bai yariya da take school ta wuce primary ba tana gama primary kowanne irin ko da ita ta fight makanta aure za a yi mata wannan ne ya zamu yi mu kawo karshen su.
Na taba dai encounter ba so guda ba ba so biyu ba so in ya zo shi haka nan na muna invite parents din nan sometimes abin ma na faruwa before mu ga ma kamar lamarin haka yake kana nan dai sheka jiwe an ce yariyan data ya wure kamin tamun da daka ce daka intervene nan yayi too late sai yanzu tunda muka gan da sauri mun san ako sometimes kuma ko dan su tribes and da suke saran yin wannan mun san su esa nan yanzu nan muna bada general education ne game da importance zuwa school yaran matan mu esa kuma mun try muna collaborate da parents muna kawo su kusa da mu mun create wani relationship ne da wani lamarin ma su gan the importance of girl child education yawanci su na gan kamar yariyan kai school ta bata shanin maza ya shigo mata bata respect parents din ta esa mu kuma muna yin mai yaran muna ba su guidance and counseling game da wannan don behavior su ya bari a yi empower wani ko ya bar me shi ba pushin shi ete gaba don ana gan kamar mata da yawan su kai school halayen su daban ne esa nan parents din dai muna advice din su kuma muka gan lamarin in ba su son su yadda kamar yari an su wan engaging ta muna da manyan da muke harka karkashin su isa muna involve su to intervene san yanda dai parents nan su ba yariyan hanya ta je school mun taba solve wani ba mu iya mun succeed ba farkon ita yariyan ta bar mun san kaman ba ta so ba ta son aure isa based on ita abinda ta fadi ne don kin san ko ya aka je an so aji na iyaye to daga baya ba mu iya mun san ko su suka influence yariyan ita da kanta ta call ta fadi muna kaman lalle ita ke son a daura aure isa she bari manyan ma da muka kawo su shiga cikin lamarin a san yanda za a yi da parents magana ana gwada ma wai da aka kawo an tun daura auren tun tana kankani isa wuri mutane mijinta ta girma amma she mu ba mu san aka ba mu muna gande yariya ne da take stay wurin mutane an kawo ta school amma she ba mu san kaman an tun daura wani aure tun tana kankanuwa isa da muka shiga cikin muka kirawo manyan da su suke duban kai this girl child education nan she muka gan kaman sun find ways and means ni dai aka ni na duke shi because mun so mutane yariya amma she at the end of the day yariyan da kanta na fadi muna kaman ita ke son aure to wuri yayi kaman bamu da karfi isa dan kara kuma game da ita abinda ruka yayi ta fadi yanda damu ya muso gwanga issue nga ina gan kaman mostly ustaz ya made mention of kalawish poverty isa da schools nan mu try mu sa skills training cikin gwada bin mu kinga ko this beat artifacts akwai yin paper bags nga muka samu ko mu teachers din bamu da wannan skill muka invite irin wadanga experts nga masu yi su train yara ya bari wata ranan na mu ya mu create one art center ne cikin school instead of yariya ta tashi school ta shiga cikin gari tana harakan maza mu ya mu samu su cikin school muna gwada musu wanga yake hannu mu ya mu sere a generate wani kudi a tattanyan yaran ga
wanda iyayen su basu
da shi mu ta support din su wurin shani rigunan su sanitary pad especially sanitary pad din su they want su ana take advantage don ita tana ga namiji yayi sai mini ya kula da ni kenan amma ba ta san nufin da shi ke yi ba esa muka kara wanga skill training tare zama buku zalla muna na bukun nan kuma mu ta gwada musu wani skills kinga ne muna saran yin wannan na ya bar yaran nan in suka ta gida ma they are more engaged ina saran ba yara na artwork su je suna yin gida isa sometimes parents na iya call na su tambeni to artwork kinga yana karu kan curriculum shi na ce muna creative art ina karu ciki just a keep me she busy isa suna iya su yi ma shi akwai wanda ta zo ta ce mini kamar madam abin ganga da nayin ya wani ya ga yayi mata ke waitasi ta ce that's good isa ki duba wanga muka yi muka polish up yaran gana da wadansu ababa su zama suna yin su support kansu kuma yawancin su wurin zuwa makarantar dare don wata nanan ta san kaman ba yadda ta fita gida isa nan su malaman dai suna play role nsu amma ta doki wannan advantage ta fita wuri kamin ta kai makarantar tana da inda ta bi kamin ta zo gida tana da yayin da ta bi shi malamin bai yi ya e gwada won isa inda community sun munna kamar doke shi fadama haka bayan gidan chief imam musulmai sun yawa wurin akwai gidan makaranta wurin a san yaran wannan area nan su ake karanta musu karatu wannan awa kuma an san lokacin da da gama yaran ya mice ne an bide wani gidan mutum guda parents mun san okay malamin ya karbi haka mun biya wannan kudi aso bai wa yariya ta fito ya mice she dai ta kai cikin fadama ko ta fito a baka e bar muna monitor don at the end of the day in balayin yazo ina bisan
kawo teacher da iyaye
na da wani karin bayani kadan ta bangaren uwaye mata da suke rike da yara wurin neman ilimi ba su bar yaran mata suna karasa ilimi su kamar da muka yi magana da su muka ce game da batun talauci akwai wasu kabilu sun doki awar da yariya mace a sauri ba ta gama jiya sai ko SS ta ya wuri da sauri wato wuri ne wurin samun arziki da sauri awai kaman suna dokar yariya su ba a auren da ita ba wani saboda addini ya ce kaman aure ya zama ibada bane wasu sun doki aure nan kaman fatauci ne da ke shigo magi da wani alkhairi ko wani arziki to eh kuma mutum kuma kai haka nan kuma ka bata mustakbalin yariya bi mana ka bata mata future ta rayuwar ta gaba yau zamani ya zo ya kai yanzu atta matan musulmai da suke kulle an sare su a gida yau cikin gidan da suke suna kula da su da kansu rayuwarsu yanda arziki zai shigo musu da shi wasu ma saboda haka nan rayuwa ya ba su hanya yanzu suna fita yawancin su wanda suke samu sauki yanzu shine wanda suka ilimi na dai kenan na biyu muna magana game da batun karatun mata musulmai girl child education da sauransu ba za mu yi yammacin manufarmu ba a shi dai mun gina makarantar yammu nawu kamar yadda muka samu wasu kananan da ke yanzu akan gana muke dabara da shi amma akwai wani abu kuma da na lura muna da kungiyoyi na musulunci da yau waɗannan kungiyoyi yau su samu arziki yana shigowa musu kasashen larabawa rahoton da suke zanawa shine ababen ganda muke kalubalantar ga game da batun shani ilimi yayan mu mata suna sawa cikin report amma ba mu gan taimakon da suke yi ba to amma waɗannan kungiyoyi na addini da dukiya masu yawa suna yana shigo musu kamar kasashen larabawa su Kuwait da su sauran su ya kamaci su da makarantayya na islama da ake gwada boko ya kamaci suna da alaka mai karfi tsakanin su da za su dunga taimako irin wannan ga masaloli da muke fuska dawara kuma da nake da shi islamic schools dukan da suke karkashin hukuma muna kiran da babban murya regional manager na greater accra ne ko national din da ya zama islamic ko lokaci in za kawo muna cicoci su zo a makarantar ya islama ko high teachers na kawo ku kokari in za ku yi interview su kawo su a dunga kawo muna nasassu da suke da nasuwa ko da ma mai shi ya zama musulmi ko da zama musulma ya zama da kaman tana da islamic values saboda da ita yaran matan nan da su yi koyo da ita ku dunga ta wannan bangare sosai headmaster za kawo shi musulmi ne kuma so dewa sha ce wai kaman priorities din da suke nema za ba mutum headship ya kamata ya zama musulmi ana kawo mutum musulmi da suna ne amma ba values cikin kaman makarantar ne zaman kaman mata sun yawa kawo mace ta san tana kiyayewa islamic values da morals in kuma koda an niyama ne a bar ta gane kaman ga dokoki na talimi musulunci dake tare da makarantar yamu wadanga halayyan da insha Allah zai ba mu cikin
akwai gargadi da zaki wa yaran matan mu
gargadin da dai ne shine mu duka mun san hard work pays without hard work baka samu abin da kake so so ya kamata iyaye mu mata da maza duka su saki notion su kaman education is bad education ba shine lalle na mace tazo ta zauna class ta rika book teacher na gwada mata abu ba it can be a professional one ya kuma ya zama technical ne ko vocational abin hannu she will learn komi ba shi dai ta shi ta zama doctor ba and muna ya kaman free education ga da ake it extends her secondary so if ya extend her secondary wani na nama from primary yake drop out wani kuma secondary yake drop out amma ya kamata a ce ana providing to with something free education I don't see anything free about the free education because suna spend parents na spend a lot of money on basic stationaries a single child can spend more than 1,000 cedis on textbooks Mr. Kenya can ilimi yake nima for the progress of the country not for their own benefits for their own benefits and for everyone as well so ya kamata ci ana moderate komi maybe if governments can issue in some funds ba governments ka dey ba no NGOs those that akwai philanthropists they were that says we want gabu so I don't know if someone should speak to them on behalf of us the girls so that since we wanna ababi when you philanthropist nana suna they buy the kudin. They are not challenging it to something in the day yield benefits they were. And programs like STEM, science, technology, mass education is very good because now environment and community do not need ladies, female doctors, girls can also take political tasks, doctors, everything they can do some. So yeah, come out and about one privilege muna I expose them to something like that. So yeah, but it's not come out. Oh, Asha can you manage because Kinji Hospital almost out of 100 can't get some 95% to be males and 5% to be females. So Islamically maybe I didn't actually come expose when he pass over our body. But then just as in this health breast screening that okay, you would go and it would be a man to screen you. Why is it that we don't have a lot of women to do that? Now you look at the hospital. But the last year. So Dr. Yakamata you check one out. I think it was something with her breast. So we went together to the doctor. So then when he told her to just they examine the knee. So examine it. No, even now blight name she can put on. I'm to take off everything. They examine lamp and the case. So say, no, this is not right. Mister things like why is it that we don't have lot of women. So I was even thinking maybe could they embarrass me to call you in Kumavara when he medical calls the day, sir, because it's so sad sometimes.
Yezoshi technology. Yeah, come on. Muti chochi matama muna need empowerment in that. Don baka ya kaba abinda baka da shi. Kadan kuma da su suke da ilimi in yezoshi the use of technology. Su kuma ba su share wannan knowledge with wadanda ba su da shi. Ina tuna kaman kwanakin ga Islamic Education Unit Greater Accra ya organize one workshop ne empower teachers on the use of AI in class. To she na tarukan facilitators nan wani. To sometimes kuma na mutuchochin kuma muna gan kaman ba kudi kuma da ka kawo technology class the resources are not there. Yeah, it's one of the challenges. Bamu the resources. But as teachers in the classroom too, ni na gan kaman mu ye mu doki the platform, mu seek support. So ba ka je ka neme ba gara ka neme ba ka samu ba da kana zama ka ce na je ma ba bani don ni ina gwada classroom na san kaman oh banda amma ce ga projector hakan ga ina ba teaching and learning is easier for the children ya ba wadan su babe ma ina son gwada da yaran matan ma ban magana too much videos da wanga ya ba ta san kaman aka ne to she ga mana cikin school su mu dewa ba mu da shi esa ya kamaci mu seek support from irin wadanga NGOs da masu kudin da ciki zongwa nemu sutanyemu ama yaran mu kuma 75% suna use mobile phones ya kamaci mu jawo su mu kawo kusa da mu mu bari su use wannan mobile phone mu goda musu yanda ake use mobile phone nan positively instead of just shani aje yake ce ma TikTok ana wani rawa da wanga sai ta doki wannan technology ta koyi abu kan internet ta yi ta samu kudi ta empower kanta isa wannan
ana muka kawo karshen tattaunawar mu.
Ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su da abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Madina ma yau da gobe muryar Amurka ma yaron kuma ta san yau da gobe shirin su ne o ne ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta canza.